A yanzu haka dai ana cikin wani yanayi na zaman dardar a garin sarkin Fawa, headquarter karamar hukumar Muya a jihar Niger, Nigeria. A sakamakon yadda wasu ‘yan bindiga suka yi awon gaba da babban jami’in ‘yan sanda, wato DPO na yankin, tare da dogarinsa. Shugaban karamar hukumar ta Muya, Honorable Yahuza Muhammad Kuchi, ya ce ko baya ga jami’in ‘yan sandan da dogarin nashi, akwai wasu mutane guda hudu da ‘yan bindigar waɗanda ake zaton masu garkuwa da mutane ne domin neman kuɗin fansa suka yi awon gaba da su, kamar yadda ya yi mun ƙarin bayani ta wayar salula.
Ya zama dai na bar wajen ina dawowa kenan zuwa mina. Sai muka bar wajen babu wani labari da aka samu.
To shi wannan DPO shi kaɗai ne ko akwai wasu?
Akwai wasu mutane guda hudu, har da ordinance guda ɗaya sun yi shida ne yanzu.
Wasu mazauna garin na sarkin Fawa da na kira ta wayar salula ga abin da suke cewa.
Sunana Pastor Garba, pasto ne a nan sarkin Fawa. To jiya ne da barce muna zama kasa samu labari cewa shi DPO ya je wani meeting a Mina. Kuma kina ya kira su on their way coming back. Sai aka sace shi ko jira shi tare da wasu mutane kuma guda shida. To abin da nake gaya maka har yanzu nan babu labari. Babu goya, babu komai.
Sun kafa ladanar rafin sarkin Fawa. A kodin dutse kwari inda zuwa zaga ta saba yin aiki.
A halin da ake ciki dai, gwamnatin jihar Niger ta ce ta damu da aukuwar wannan lamarin. Colonel MK mai kundi mai ritaya mataimaki ne na musamman ga gwamnan jihar Niger a kan sha'anin tsaro.
Gaskiya muna jin zafi, ba dan adam ba ko jaffa aka dauka na wani, dole ne mu ji zafi saboda gwamnati tana iko ne da kaya.
Ba ku ji ture inda aka shiga da shi ba shi wannan DPO din ba?
A'a, an dai ba san da suka tsaye da su ba, an dai san direction. Kuma inda aka san da su shi an yi nan gehen. Kuma kowa yana magana da tsoro ne.
A lokacin da na kira kwamishinan 'yan sandan jihar Niger, Mr. Austin Ogbonlahu ta waya, ya ce bai san ni ba kuma baya da lambar wayata, a saboda haka ba zai yi magana da ni ba, duk kuwa da nana ta gabatar da kaina da na yi a wajen shi.
I don't have your number.
I introduce my name to you, sir. My name is Mustafa Nasiru Batari from VOA, Voice of America, Hausa Service.
It's okay, I've not confirmed you.
Ko baya ga wannan ma bayanai da ke fitowa daga yankin na sarkin Fawa mai iyaka da jihar Kaduna na nuna cewa lamarin fashi da makami da yin garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa na ƙara ta'azzara a yankin. Mustafa Nasiru Batari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.